kwanza kari chukula shikinjini Achikisa akwa ya muya Zaisa kina rama ya mata
Tinigeni ya baruza naisa Buda shikaji Mwira wani da shikawar Zaiki samkaini imkaji
Soki bani dakkanin hankalinki Kyalkyalla banza bana sarki abinki Na soki zam kamar kowa baruwanki Domin ki shiga zuciyata kin kwashe maki Shawaran na baki guda ba batun karki Kin san dalili dake ba ajin kanmi yan mata Na shuka kaiye domin na san wata rana sai na zamo labari ki san kawunar ki ta sana ki so ki canza shi roƙon ki na ke ki san rayuwa shi ne manufata Sa akwai wuya zai saki na dama